biyo bayan izini daga hukumar al'adar Najeriya kan ayyana kuɗin kujerar hajjin bana, jihohi na bayyana farashin kujerar da bai gaza naira miliyan 1.5 ba. Kaduna da Katsina na daga waɗanda suka bayyana kuɗin kujerar, inda a Kaduna bana ba batun ƙarama da babbar kujera wajen guzuri, kowa zai samu dala 800. A Katsina hukumar al'adar jihar ta ayyana kuɗin kujerar naira miliyan 1,519 da naira 113.10. Darakan hukumar al'adar jihar Alhaji Muhammadu Aburimi a wata sanarwa ya buƙaci masu niyyar tafiya hajjin su kammala biyan kujerar zuwa ƙarshen watan nan. Hukumar al'adar na hakun ta sha nana ta dalilin tashin farashin kujerar kan tashin farashin masauki, sufuri, tsadar canjin dala da sauran hidimomi. A wata zanta shugaban hukumar barista Abdullahi Muktar Muhammad ya ce ta hidimar da ba a samu yiwa al'adar ba akan yi lissafin darajar kuɗin a dawo da al'adar haƙƙin su.
Dama can hukumar al'adar ta ƙasa tana yi, amma abin ya fi ƙarfafuwa da zuwan wannan gwamnati ta shugaba Muhammadu Buhari, wanda ya ba da umarni kai tsaye a tabbatar da an tantance duk abin da ba a yi ma alhaji ba kuma alhaji ya biya a bashi haƙƙinsa a maida masa. A shekara ta 2015 an dawo da wajen biliyan 1 da miliyan 500, a shekara ta 2016 an maida wajen miliyan 500 ko 600, a shekara ta 2017 an maida wajen miliyan 800. Abin na'ura ne mai sanyi kawai a Arafa, bai sanyi ba sosai. Kuɗin wannan na'urar da bai sanyi ba sai da aka dawo da al'adar Najeriya kuma aka ba jihohi domin su maida ma kowane alhaji kuɗinsa.
A shekarun baya gwamnatin Najeriya kan yi rangwame kan kuɗin canjin naira zuwa dala da hakan kan sassauta tsadar kujerar. Babban sakataren hukumar al'adai na Gombe Usman Gurama ya duba yadda lamarin kan shafi tsadar kujerar.
Shekaru uku nan da suka shige din nan duk kusan gwamnatin sukan bada tallafi wajen canjin dala din. Kadan a gwamnatin ci ana canjin dala kamar mu ce naira 100 riyal, to ita sun zo su ce to sun ba wa mahajjata a naira 60, kaga an samu kamar ran naira 40. To gaskiya tun zuwan wannan gwamnati babu haka, su kawai yadda dalin ya kama. Amma na dai ana bada sauƙin a gwamnatance, yanzu kamar mu duka akan bamu ne a 305 maimakon 360 da ake sayarwa kasuwanni, shi ma ba za a ce wai an bada tallafi bane domin daman kuɗin haka yake. Ana gani inda gwamnati za ta ci gaba da bada tallafin da ake bayarwa din, watakila zai dan rage kuɗi. To kuma banda haka din ma gaskiya akwai waɗansu ƴan tsare-tsare da aka kawo wanda kamar kusan a wajen alhaji ma ba su da wani amfani, yanzu kamar a ce air condition a Arafa. To Arafa dai kowa san yadda yake, kusa rumfuna yake kuma ba wuni yake ba wani kwana yake ba. To amma na an sa dole wasu an sa air condition, to air condition din nan kowane alhaji yana biyan wajen riyal 200 a kansa. To irin wannan ƙanana-ƙanana abin da kusan ba su da amfani ana sakon su, to shi ma yana ƙara kuɗi din. To waɗannan duk su karu nasu wato suke sa kuɗin ya yi yawa.
Hakanan Saudiya kan karɓi ƙarin awalaja na riyal 2000 ga al'adun da suka maimaita zuwa hajjin a jere cikin shekarun da ba su gaza biyar ba. Hakan ko ya shafi har da masu zuwa umra. Bincike ya gano mana cewa wasu daga cikin jihohin kudu maso kudu da kudu maso gabar na da ragin kuɗin kujerar da takan kama miliyan 1,400 da ƴan kai bisa irin hidimar da suka buƙaci a yi wa al'azansu. Nasura da Maili Kayo, Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.